Ayaba, banana, bana, bana, banana, bah, bahna, banana, rachu warku, tupa, okay, yanzu kuma banana dan ce kenan ko, okay, apple, apple dan wuce, ya wuce, orange tangerine, tangerine, kai wancan bai wuce wallahi ban san ya wuce ba na rantsa da Allah lemon grass kai lemon wallahi shi ba ya wuce yawa inibi 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 green palace green palace dan jajjaja mai rodi sheshegen zaki inibi inibi yawa sunan shi inibi kai shi kaga mun mana
benjamin
benjamin